إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدرهم دار الأزم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفارسي. ورضي الله تعالى عن غوث الأغواسي قلوب الأقرابي فريد داري الإدلاكي هاتم الهتميني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياسي. ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفاري وملازي وأديبي إلى الله الشيخ إبراهيم مسدد. جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية. ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم حلقة الدنيا إلى انتهائها. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المهدر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالزفر. اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المكاجر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله. يومنا زمان أريد تلاتين دا تقوز من سيا مراتب نا الأحادية والوحدة والوحدة والواحدية كما أن يفكن ذات الساذج وندا aka fitar da shi kuma a maratibin sab'a ga yadda abubuwan suke kamar yadda muka yi baya. Yanzu an gane sayyidina rasulullahi a wannan martaba idan mutum bai gane abinda ake nufi ba ne bi abin a hankali hatta ya fita Allahu alaihi. Dama Allah kamar na fata yi fatahul arifi da shi ake gane irin wannan karatu ba da mujadala ba, da tsarkin zuciya ake ganewa domin ittaqullaha wa yuallimukumullaha, ku ji tsoron Allah, Allah ya sanar da ku shi. Idan mutum ya ji tsoron Allah shi ne silahul aqwa, makamin da yafi kowanne ƙarfi kenan tsoron Allah. Allahumma ja'alna minal muttaqina. Yawmuna wasaltu radiyallahu ta'ala anhu an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, an tambaye shi wata jani daga fadin manzo Allah, tanamu aynayya wa la yanamu qalbi, shine Bukhari kenan, a cikin Bukhari babu tahajjudi. Tanamu aynayya, idanuwana suna bacci, wala yanamu qalbi, zuciyar bata bacci. To faccin ma'anarsa, fajaba radiyallahu anhu bi qawlihi, sai shehu jani ya faɗa ma'anahu ilam anna hasatal bashariya, wato ɗabi'a na ɗan adam hasiya tasa tarkalu fi naumi, tana jan mutum yayi bacci, kal adatu albashari, dan adam bashariya dole yana hutu yana bacci. To hasiya ta dan adam tana sa ta zaburar da mutum zuwa ga bacci irin al'adarsa. Wa qalbuhu, amma zuciyar ta manzo Allah, la yazalu mustagariqan fi mubalighati daratul qudusiyya, jikin yana jansa yayi bacci manzo Allah kenan, amma zuciyar bata bacci, amma jikin yana neman hutu saboda dabi'a ce wannan, jibiliya ce ta hasiya ta bashariya, wato abinda aka yi mutum da shi, abin da aka yi ka da shi ba yadda za ka yi ka kauce ma abin, domin shi kansa tsarin hakan shine asalin abin da ake nema a wajen wannan dabi'a na basharu. Amma zuciyar annabi Muhammadu la yazalu mustajrikan fi muqala'ati al-hadarati al-qudusiyya bai gushe ba yana istigiraki cikin muqala'a na hadaran Qudus hadaran Ubangiji bi muraqabatin yana baccin amma duk wani abin da zai zo daga hadaran Rabbul Izzati yana hannunsa duk wani abin da zai zo a cikin hadaran Rabbul Izzati yana hannunsa mai yabrizu min hamin al-fuyudi kwaran yau wanda za a yi duk abin da za a turo daga hadaran Rabbul Izzati to yana zuwa yana gamuwa da sayyidina Rasulullahi ne domin shine kofa watajalliyat dukkan wani tajalli yana zuwa daga hadaran Rabbul Izzati zuwa ga hadaran sayyidina Rasulullahi ne domin shine kofa wal ahwalu wal ma'arifu hali da ma'arifa duk suna zuwa ne daga hadaran sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam domin shine kofa watajalliyatul asma'i was sifati tajallin sunaye kowanne irin suna yana tajalli ne a hadaran sayyidina Rasulullahi domin shine kofa was sifati tajallin sifa yana fitowa ne bi mulazamatihi yana mulazama da shi lima yalzamu fi muqabalati hanin al-adadi to duk mulazaman da yake yi a nan gurin yana karban adadi shine kadai sayyidina rasulullahi wanda adabin sa ta cika zai iya tafkan wannan abin daga halaran ubangiji ya ba wa abun haƙin sa ko fuyudati ko ma'arifa ko tajallil asma'i ko tajallil sifati duka gabaki daya wayannan gabaki daya idan su zo ne ta hadaran sayyidina rasulullahi shi kadai ne yake iya ba wa Allah haƙin sa babu wani halitta da zai iya daukan wannan ba tare da ba in ba annabi Muhammadu ba babu wata halitta da zai iya dauka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne wata azini shine zai iya girmamawa wal ijlali shi zai iya buwayantar da lamarin ya saisaita abin tukunna ku a ba wa duk wanda za a ba wa zaibu matar sai qawmin la khidmati shine zai yi aiki akan wazaif kenan zai yi aiki a dukkan wayannan halarorin gaba daya kowanne su ya caje ta ya san da me ta zo ko menene ya san da me ta zo kafin ya saka wa sauran halitta matar sai qawmin la khidmati zai yi ya cancanta shine zai yi hidima wal ubudiyya kuma shine abdu wajen bauta fa wa ala hadhal minwali to manzon Allah a wannan kujera da'ibun fi qazati baya gushewa tangaran yake jikin yana bacci amma ruhin yana karban wannan hadaran jikin yana bacci amma ruhin yana karba wannan halan la yattaru anhu lahazatan ba taba samun lahaza ibtawa na ido a ce ba hakan bai faru ba wala yajulu anhu shagilun babu wani abin zai dauki hankalin manzo Allah koda kaman kauda kai hatta aqalla min lahazati koda mafi karanci daga ibtawan ido din wa kama kana daiban kaman yanda haka ya kasance ala haza akan wannan fiye kazatihi wajen kasantuwan manzon Allah la yattaru anhu babu abin da zai saka ci gabanin sa kana daiban alai fi halati naumihi wanda haka yake tafiya a cikin halin baccin sa kuma la farqa fi mulazamati zalika babu bambanci a cikin wannan rashin baccin da baccin manzon Allah da idan sa biyu duk abin da zai zo daga hadaran ubangiji ba abin da zai zo bai sani ba babu kaga anan idan mutun yana da hankali ai ana nuna maka annabi Muhammadu ne kawai kuma ana nuna maka darajar annabi Muhammadu ne kuma babu inda zakai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tanamu ainiya wala yanamu qalbi idanu tana bacci amma zuciya ta bata bacci ka ku ma dama shi Allah yana amfani la yanzuru ila suwarikum wala ila walakin yanzuru ila qulubikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalbuhu to anan ne wa wa'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai dukkan komi daga Allah ne babu wanda yake gaba Annabi Muhammad babu wanda yake gaba Annabi Muhammad kowani irin halitta ne daga cikin Annabi Muhammad ya zo wa amma nawmu sallallahu alaihi wasallam bacci manzo Allah fa inna ma hadduhu wa gayatuhu wuqu'uhu ala hawasihil bashariya haddinsa iyakansa gayansa isa matukansa abkuwansa ala hawasihil bashariya yana yi ne kawai akan jikin baccin manzo Allah iya jikin Annabi Muhammad yake iya jikin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake to jiki kaga ba ruhi ba kenan tunda jiki da ba ruhi daban ai ko jiki daban ruhi daban kuma haka aka yi su saboda haka baya taba ruhin sa sabanin sauran irin mu ya ibadi mun kai baccin ga baki dai komai kamanci yawa kana bacci ga baki daya baka san inda hankalin ka ma yake ba yawa to amma baccin sayyidina rasulullahi ba haka bane baccin sayyidina rasulullahi ba haka bane saboda haka wannan shine wala yata'adda nawmuhu ila qalbihi ba a samun ta'addan baccin manzo Allah zuwa zuciyarsa hatta yi gufala har ya zamo ya rafkana an mutala'atihi ga ganinsa na hadaratul ilahiyya a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bismillah nayi sanda zuwa ya bismillah a ce wala ta'adda nawmu ila qalbihi ba a taba samun baccin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta'adda zuwa ga zuciyarsa ba a ce ya tafi kawai manzo Allah yayi bacci yanda yayi bacci ko kawai yayi bacci irin baccin mu ba haka bane manzo Allah hatta an mutala'atul hadaratul ilahiyya bai zamo ai duk annabawa kaf ga baki daya ba sa bacci manzo Allah ya faɗi wannan siffar ne to nuwabun sama ba sa bacci saboda shagalan su hadaratul ilahiyya amma matsayin mutane a matsayin mutum ko da ya shiga na'ibanci na manzo Allah to yayi baccin kafin wannan lokacin su kuma annabawa ba su bacci na faɗi wasu martaba guda hudu wanda dalilin abinda yake faruwa kenan dalili na farko wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratu bisu'i illa ma rahima rabbi nafsu ya yutuha nafsu almutma'inna la uqsimu bi yawmil qiyamati la uqsimu bin nafsi allawama lawmu wa ma man khafa maqama rabbi wa anha nafsu an alhawa hawa wannan duk wani waliyin duniya ya keta ne yayi wani aiki ne ya wuce wannan guda uku amma duk wani annabi in dai annabi ne ya aito an nafsu almutma'inna anan ne ruhin sa ya fara tafiya ba shi da lawama ba shi da hawa ba shi da nafsu ko da kaji annabi ibrahim annabi yusuf ya fada wa ma ubari wa nafsi inna nafsa la amarta bisu yana fadan lissafin matakin ruhin ne in dai mutum bashariya ne in yana da wannan dabi'a ko da wali ne amma annabi wa amma yayi to nafsul mutma'inna su daga matakin wannan na hudun suke hawa ruhin su anan yake tafiya saboda haka baya tafiya bayi da dukkan wayannan gabaki dan tsalle-tsallen amma duk sauran duk kowa koda mutum kudubi ne koda waye koda menene shi ya tsalla kawai innan din tukunna ya zo nan gurin in dai kai ba annabi bane amma kuma ne suna hawa wancan shine ai nake so in kawo ku gurin suna hawa suma sab amma ai annabi duk annabin duniya ba shi da sanin duniya duk wani annabi saboda shagalansa ilal hadarati abinda zai zo daga hadara ba halin ya iltifati saboda manufan Allah akan shi shi kuma sufi wali shi an ba shi sanin duniya shine dalilin maganan sufaye sun san abinda wani annabawan ba su sani ba abinda ya shafi duniya ake nufi saboda mu'amala na duniya su suna waiwaye suna kallon hadar rabul izzati kuma suna kallon duniya suna kallon hadar amma su annabawa babu wani annabin da ya isa la yattaru walau lahazatan ba zai yi ka kauce ga barin Allah kawai kake kallo saboda kar a saukar maka da abinda za a maka tuhuma akai har shagalan mutum har shagalan annabi har ya koma ga Allah amma kudubai wanda suka gaji wa'annan abubuwan su kuma suna da irin suna da iltifati suna kallon dan adam suna kallon nan suna kallon nan suna kallon nan amma shi ba halin kuma suna kallon hadar rabul izzati to amma kafin su zo gurin yanda abubuwan suke kenan wallahu alam kama huwa halal bashari kama yanda yake shine halal bashari wala hususiyata lahu fi hadha babu hususiya gare cikin wannan bal jami'an nabiyina hakaza dukkan annabawa haka suke alayhi salatu wassalam ka gani ko jami'an nabiyina ka gani dukkan annabawa ba su isa su yi abu ba sai dai kallon nan in ta ma amlahu alaina radiyallahu anhu wannan ila imtihanin da manzo da ma abinda Shehu Tijjani ya rubuta kenan wa mimma amlahu alaina radiyallahu anhu yana daga cikin abinda aka rubuta a gare mu Shehu Tijjani ya rubuta kala Shehu Tijjani ya ce adadul hujubi allati fawqa al-arsh hijabin da ke fawqa al-arsh 70000 hijabin hijabi 70000 ne baina kulli hijabin tsakanin kowane hijabi wai hijabun da hijabi 70000 amin tafiyan shekara 70000 ne wa galzi kulli hijabin kaurin kowane hijabi 70000 amin tafiyan shekara 70000 ne wa min fawqi zalika al-alami ruqa anan saman ne aka samu alamin ruqa domin alamin ruqa yana sama da arshi na ubangiji koriya nan alamun alam ne mamlu'un bil khaliqi wanda aka cika ta ita ce ake kira alamin ruqa mamlu'un bil khaliqi an cika ta ne da halittu yani al mala'ikatu shine mala'iku wa kullu hadha al hujub dukkan wannan hijabin kuma mamlu'un bil mala'ikati al kirami an cika su da mala'iku masu girma alaihi salam wa kullu hijabin kowani hijabi huwa alamun alam ne mai zaman kansa wa min wara'ihi a bayansa hadhihi al hujub kullaha alam ne dukkan su a tarful aqsa shine gefen nan mafi nisa wa intihaul awalim al makhluqati shine karshen alam wanda aka halitta daga kan alimin ruqani wa min wara'ihi la khala'an wala mala'an a bayan wannan alimin ruqa babu kadaita babu cika kana lahu wala shay'an ma'ahu anan ne ubangiji kana lahu ubangiji ya kasance kamar yanda ya kasance wala shay amma ahu babu wani abu tare da shi kana lahu wala shay amma ahu wannan bayan al-arshi alamin ruqa tana gaba da alamin al-arshi da bayan alamin al-arshi kowanne guri akwai irin matsayin da Allah yayi da abin da ke ciki wa haza
na'am kuma bayani ba za su ci Allah ya ce su jana ma
babu makani, ai ko nan ba makani. La khala'an wala mala'an, ai ya kore. La khala'an wala makanan, kana Allahu wala shay'an ma'ahu, ai kana Allahu kana Allahu ne ko lam yakun. In kana kuma kana, wa in lam yakun ne tukunna sai mun ji. Amma kana Allahu wala shay'an ma'ahu, haka Allah ya kasance babu wani abu tare da shi. Eh, wannan shine tambayan da aka yi wa Sayyidina Ali. Wa huwa al'ana ala ma alayhi kana, wa huwa al'ana ala ma alayhi kana. Ai yanzu din ma yanda yake can din haka yanzu yake. Akwai makani? Subhana man laysa lahu bidaya wala lahu haddun wala nihaya, zalla an at-tamsili wa at-tazbihi wa an makanin yastaqirru fihi li'annahu kana wala makanun fi azal lam yahuhi zaman. Bayuwa, eh, bayu nafayi ne ai gaba ki dai ba isbati ba. Aha, eh, ai kaga la khala'an wala mala'an, an kore babu dalilin da sai dai mutumin da larabci bai ishe shi ba. Wa hadha ma'ana qawlu sallallahu alaihi wasallama, wannan shine ma'anan fadin manzon Allah lailatul isra'i, daren da aka yi isra'i da manzon Allah. Wa lam ara inda ru'yata rabbi ahadun min khalqihi, wa lam ara, inji manzon Allah, ban gani ba inda ru'yata rabbi lokacin da zan gamu da ubangiji na ahadun min khalqihi, ban ga wani mutum ɗaya daga cikin halittarsa ba. Hatta zanantu anna kullu man fis samawati, man fis samawati wal ardi kulluhum qad matu, har sai da nariya bi halittar sammai da ƙasai ga baki ɗaya kowanne mucacce ne. Me yake nuna maka? Kana Allah wala shay'a ma'ahu, an kai mahallin da ba abin da ake ganin sai shi, illa huwa. Amma ka gane karatun ko ka ji?
Akwai hadisi sayyidina Aliyu da yake cewa kana Allah wala shay'an alayhi wa huwa ala ma alayhi al'an.
Eh, haka ne. Eh, haka ne. To haka ne. To wannan idan ka auna rikicin yadda yake tafiya, ba za ka idrakin sa. Shi ilimi zai yi maka sila ne kawai, zai maka ishara ne. Ilimi zai maka ishara ne, abinda zai rage maka fahimta. Shi ilimi daban, fahimta kuma daban. Eh, ilimi ishara ake yi, dalun zai ma ishara ne, amma fahimta abinda zai zo ka gane shi kuma daban. Dan akwai abinda ka gane shi ma ba za ka iya faɗa ba, kuma ga shi ilimi ya kawo. To amma ba za ka iya faɗa ba. Wa hadha ma'ana qawlu, shine dalilin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa lam ara inda ru'yata rabbi ahadun min khalqihi. Eh, to kaga ai can na Isra'il manzo Allah kaga ai annan ma ba kowa ne ya yadda ai annabin ya ga Allah ba ko? Koya. Wato, kaga kaga ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan, wa lam ara in da ru'yata rabbi ahadun min khalqihi hatta zanantu anna kullu man fis samawati wal ardi kulluhum qad matu. Wa sa'altu radiyallahu ta'ala anhu, mun tambaye shi Tijani an qauli sallallahu alaihi wasallam, fadin manzo Allah da yace hijabuhu nurun, hijabin manzo Allah, hijabin Allah haske ne ba duhu bane, shine ai فإنه لا يغان على قلبي فاستغفر الله 100 مرة أو 70 مرة وإنه لا يغان على قلبي تو با غين الأغيار بني غين الأنوار ني با إن أكا تشي غين أكا تشي حجاب تو أي دهو ني تو وانا حجاب ندهو ني كتشي مغانا هو كما حجاب هاسكي shine hijabuhu nurun, lau kashifahu da za a yaye maka la atarakat subhatu wajhihi da dai keta maka hasken fuskan zaki ma adaraka basaru min halqihi babu wanda zai riske shi da ido daga cikin halitta babu fa jabir radiyallahu anhu sai shi wani amsa ma'ana haza annal mawjudati dukkan kasantattuwa kasantattu law nazarta ila Allah azza wa jalla bila hijabi da zaka kalli Allah ba tare da hijabi ba wa adarakatu absaruha wa adarakatu absaruha sai ganin sa yadin shi la taraka subhatu wajhihi subhanahu wa ta'ala da an keta subhatu wajhihi subhanahu wa ta'ala jami'al mawjudati allati adarakatu absaruha bila hijabi baka ga hasken yasa to da duk hijabin duniya gabaki daya da duk idan kowa ya makance saboda hasken zatin Allah wala raja'at fi asra'i min darbatu ainin ila adamiyatuhu al-ula da tun karan farko wannan kallan ba wanda zai iya kalla in ya kalla saboda hasken komai zai gabaɗe zai makance wa qawlu ma sadafahu ala jami'al mawjudati ma sadafahu bai datar da shi ba ala jami'al mawjudati wa damiri al-akhar wannan lamirin akhar fi adarakahu ya'udu ala Allah al-iska da shi yana komawa ne zuwa ga Allah wal fa'ilu adaraka abinda yake fa'ilin shine adarakahu basaruhu wato shi ya kalli shine ganin sa والدمير في بصره هو معناه بقوله من حلفه دقى باينسا من حلفه من حلفه أو من حلقه من حلقه دقى حلتنسا قوله هجابه نور ليته هجابنسا حكيني فهما نوراني حساكيني قدايو hajibani lil khaliqi wanda suka tsare halitta anin nadari lil haqqi wanda halitta ba za su iya ganin Allah ba al hijabul awwali hijabi na farko huwa haqiqatul muhammadiyya abinda ya hana ganin Allah hasken haqiqatul muhammadiyya fa ina hiya barzahul akbari wannan ita ce barzahul akbar kaga ji ai mun fade ta duk mun lissafa ta daga cikin sunayen manzo Allah na maratif hiya barzahul akbari ita ce barzahul akbari bainal lahi wa baina halqihi wace tsakanin Allah da halitta annabi Muhammad shine haqiqatul muhammadi shine barzahul kubra shine barzahul akbari manzo Allah to wannan hasken baya iya barin ka ka kalli zatin Allah ba zai yi ba domin shi ma ba ka kallon shi wa hijabu sani hijabi na ji rida'ul kibriyai mayafin nan na al-kibriya'ul rabbina sifatul lahu al-kibriya'u li rabbina sifatul lahu ka gani siffan kibriya'u ala wajhihi wanda kibriya'u dai me zan iya fasar da shi girma na ubangiji siffa ce subhanahu wataala fala sabilan ila inhi raqihi babu wanda ya sai keto inna guda biyu babu wanda ya sai keta barzahul akbari haqiqatul muhammadiyya balle nailan ila wusuli ru'yatullahi bil afsani balle mutum ya ga Allah ba zai yi ba shi ganin Allah da ake faɗa ganin Allah ganin Allah ganin Allah ganin Allah ganin Allah sanin Allah ne ganin Allah sanin Allah shi ake kira ganin Allah domin idan ka san Allah zaka ga wa huwa ma'aka aina ma kunta yana tare da kai duk inda kake ma yalfazu min qawlin illa waladayhi raqibun atidun ba raqibu ba atidu ba amma kana farawa da su ne mafiya yawa kana farawa da babban mutum da yake gabanka wanda kake ganin nauyinsa kake ganin girmansa to kaga kana wani abu kaman kana kallansa shine zai baka muraqaba muraqaba zaka iya yin wani abu na rashin alhairi a gaban zaka iya yin wani abu na rashin alheri a gaban wanda kake ganin shehin ka ne ko mahaifin ka ne in ba za ka iya ba to ina ganin ashe ba za ka iya yin wani abu na sharri a gaban Allah ba haka ya kamata to yanda kake ganin za ka aikata wani abu a gaban ana gabatar da mahaifi ko malami ko shehi ko wanda kake ganin shi da girma ko har ma ya kai ka gan wanda kake tsoron shi in ba za ka iya wani abu a gaban shi ba to haka ya kamata ka dinga kallon Allah har ka gane a ko ina kana tare da Allah shine an ta abdullah ka annaka tarahu ai kowane abu sunan shi bauta kowane abu sunan shi bauta ko da shan giya ne ko eh ko da shan giya ne ko da matsa wannan wayan nan bauta ne bauta ne shigansa bauta ne to haka abubuwan suke to ka ashe kenan kowane irin abu da ka iya ganewa menene to ashe abinda zai baka ka gane menene ake nufi kar ko lokacin aka ce bauta kawai kai tunanin azumi sallah shine bauta to kai takasirin naka yayi yawa in an je lahira mutum zai sha mamaki hanya nan ka bi shi ya fita sunansa bauta wannan tafiyan da zaka dinga yi da kafanka kana fita kana dawa takalmin da kake sawa sunan shi bauta domin kana hore shi har ma ka cinye shi har ma ya mutu duk sunan shi bauta to amma in ka dauki bauta ma'ana ɗaya ne to shikenan an fadi a yi ko wa qaulu shaykh maulana abdussalam bin mashishi da fadin shaykh maulanmu abdussalam bin mashishi radiyallahu anhu wa hijabuka al'azam da hijabinka al'azam mafi girma alqa'imu bayna yadayka wanda yake tsaye bayna yadayka tsakaninka da shi bayna yadayka wanda yake tsaye gabanka zan ce kaga kenan ashe akwai hijabul a'azam to wa hijabul a'azam manzo Allah ne eh manzo Allah ne alqa'imu bayna yadayka arada bihi abinda Allah abinda shi yake nufi anan alhaqiqatul muhammadiyya shine haqiqatul muhammadiyya domin kaga kenan ko ba komai ka gane annabi muhammad shine kofan Allah eh annabi muhammad shine kofan Allah fayyana hijabiyyatuhu sallallahu alaihi wasallam domin hijabin manzon Allah wuda adlati ma bil ifadati an aje shi ne saboda cikan fa'ida laliman in min al ifadati ba saboda rashin fa'ida ba saboda ba za ka iya riskan gurin ba an sa shi ne saboda cikan fa'ida yaya kai ka gane shi shi tukunnama balle ka gane rabbul izzati fa innahu domin shi manzo Allah laula alhijab ba dan wannan hijabin na manzo Allah ba lam yaqdiru alkhalq an yubashiru bil ifadati minhu da ba dan manzon Allah ba to ba wanda ya isa shiga hadarin ubangiji eh gashi ta jikinsa kake shiga hadarin na ubangiji ta jikinsa kake shiga hadarin ubangiji amma da ba dan hijabin manzo Allah ba lam yaqdiru alkhalq halitta gabake ɗaya su yi mubashara da wannan fa'idan na bi nafsi ku absarihim Allah subhanahu wa ta'ala a ce ba zai yiwu ba ta tariqul mawjudati da dukkan kaunu gaba ɗaya za ta kone annabi ne yake daukan zafin ya rage ka san transformer ka injin ta ba da wuta tana sakan wuta ina take saka to akwai abin da yake fara karban wutan tukunna kafin ya rage ya ba wa saura shi ke saifetawa to annabi muhammadu kowane irin halitta duk ko menene Allah zai saukar to manzo Allah ne yake karba in ya karba sai ya saifeta to wannan abubuwan gashi har yazo har cikin gidanka baka sani ba hasken yazo har cikin gidanka baka san wanda yake ma aikin Annabi Muhammad bane barzawul akbari shine alam shine akbaru shine kuma hijabul azam duk shine ai wannan sunan na baya ai na fada mana duk sunayen Annabi Muhammad ne abin yanda yake gudana duk wani bala'i na duniya wanda Allah yake saukarwa min furulati daga manzallan idan aka koro Annabi ne yake karba sai tace sai sakar mu annabawa ulul azmi na rusulina kowa ya dauki nashi daidai ka sonka sai sakar da sai sakarwa na kasa su kuma su karba annabawa daga nan sai a saukar kan a kadabu su ma su karba sai kasan su sai kasan su sai kasan su sai kasan su har shine kake ganin bala'i yazo wata rana ga kudi a junka kana cikin ni'ima da komai da komai ka ji bakin cikin da ba ka rasa inda zaka sa kanka yana daga cikin wannan kaso wanda yake zuwa mutum ka ji ba yanda kake kuma ka rasa me yake damun ka an raba daga cikin kason ne aka saka maka naka kuma dole sai ka dauka to wa'innan to duk wa'innan abubuwan wai mutum bai fahimci ko da yake ba dole bane fahimtar Annabi Muhammad ya zo a wannan gaban ya tafi da wannan aikin duk wani abin da zai zo duk wani abin da zai zo daga wajen Allah to ta hannun Annabi Muhammad yake zuwa tukunna kafin ya zo hannun mu ko menene ko menene kuma Annabi shi yake daukan abin shine matata Allah ka taimake mu to anan da watakila in mutum yana da hankali zai gane ba dan wannan ba ta tarikal maujudati fala wujuda aslan fadalan an ifadatin babu wani samanni ba za ka same shi ba ko kadan fadalan an ifadatin balle ka samu wani fa'ida a ce ya zo daga wajen wa ai ba za ka iya karbansa ba yawa idan teku kan taballe yanzu ai yanda mutane suka kasa ganewa ai duniya gabaki ɗaya kaf gabaki ɗaya duniya ai ruwa ne yawa a cikin kashi 90 a cikin kashi 100 ruwa a duniya a cikin kashi 90 ruwa kusan shine kashi 75 25 ne in hakan ne in ban saba ba 25 ne sune tuyo to duk ranan da Allah ya ce wani halitta ya fito daga cikin kifin duk dutsunan duniya kuma akwai dutsen da yake cikin teku wanda a bayan kasa ba taba samun dutse har yanzu ba iya auna dutsen ba saboda girman sa a teku yake babu dutsen a duniya a bayan kasa a duniya wanda ya kai wannan dutsen girma kuma a teku yake to dan Allah in aka sa wani kifi yayi wani busan kamar irin kifin nan halittar nan da ya fito a zamanin Annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam wanda ya roki Allah Annabi Sulaiman ya roki Allah Allah ya bashi dama yayi wa mutanen duniya walima sai Allah ya bashi dama yayi wa mutanen duniya walima ko halittu na duniya ya musu walima Allah ya ce masa ba za ka iya ba ya ce Ubangiji ina roƙonka a bani dama sai ce an baka ya zo ya yi an yi aiki na abinci kawai bi anwa'ihi domin babu abin da ba wanda Allah ya bashi mulki kamar na Annabi Sulaiman da duniya babu kuma wanda duk wani halittar tsuntsaye da kowane ya san abincinta ya san abin da take ci domin shi halifatul lahi ne fil ardi sannan aka bashi dama farsahi 120 akai na abinci farsahi kuwa fi kulli farsahin arba'atu ne kowani farsahi daya mil hudu ne akwai buruji akwai farsahi akwai mil akwai kilometers to wannan a ka'idan sai da ya tafi a farsahi 120 gabar da yamma kudu da arewa abinci ne aka hada farsahi 120 dabba ɗaya fito daga cikin ruwa ya zo ya lamushe gaba ɗaya cinye ya ce a cikin abincinsa na rana to wannan na safiya kenan to wannan na yamma wanda Allah yake ciyar da shi annabi Sulaiman bai sani ba ya lamushe wannan kawai ai ya isa a gane to halitta ɗaya ne ta fita ta yi wannan to ya kake gani in aka ce ta motsa to kuma a cikin halittar shi ya fi kowane girma kuma daga ruwa ya fito to haka abubuwan suke saboda haka idan mutum yana gane irin wannan zaka ga ai mu yayan annabi adamu ne amma da annabi adamu da mu ai kaman kiya shi ne da mu bambanci mu da adawa ma da mu da su ai kaman akwai ne da babu dan in yayi yunkuri zai ibi mutane 100 da hannu da hannun dama in ya tattaro sai ibi mutane 100 kuma gashi nan siffar mu iri daya komai da komai iri daya amma ba mu kai su ba kuma kowa an gane annabi adamu ya sauko ne da siffa kamun 60 ne yake da shi na mala'ika haka duniya ta kasance to ashe duk komai mutum zai iya ganewa babu wani abin da za a samu matakan ba annabi Muhammadu a ce abin ne ya yi babu shi abin fana sabal hijabu to da annan ne Allah ya sanya hijabi baina yadillahi tsakaninsa ka gani ba a zuwa wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hatta tuqaddimu baina yada as-sadaqa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin sarrabul izzati subhanahu wataala shi ma ba a iya zuwa wajen zatin Allah sai dai a zo ta wajen annabi Muhammadu liyastajidul khalqa saboda halittu su fa'idantu bi sababi wujudihi maddatun saboda samuwan annabi Muhammadu ya zama madda ne wujudihim samuwansu wai ibqa'i wujudihim da wanzuwan samuwansu za su samu ne samuwanmu mu da wanzuwan samuwanmu saboda annabi Muhammadu ne wa madatu bi farajin Allah madda na samun fa'ida daga Allah is jami'al ifadat min Allah domin dukkan wani fa'ida daga Allah ne mutlaqan baki daya ya talaqa har hijabul azam min Allah ka gani duk wata fa'ida da za ta zo daga wajen rabbul izzati to ya talaqa al hijabul azam wa zai gaba da ita annabi Muhammad ne zai karba likaunihi qawahu bi quwwatihi saboda Allah ne ya girmama shi zai iya daukan wannan nauyin zafin yanzu a sakan maka wuta daga kayinji ya zarto cikin gari babu transformer ka gani aina ganin kamar wannan ya isa misali ko ina sai an zo an saisaita shi a gidanka in aka zo aka kisa maka wannan dan karamin mitan aka barka direct kake shan wutan komai yana iya faruwa a gidan kuma kowa ya sani saboda ga ya ansa ka abin ya zo da yawa sai ka ga kowa ya kaje ana pa 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 wuta ta tashi kuma an gama ashe komai zai fashe walau la wujudi sayyidina rasulullahi lana huwa hijabul a'zami sallallahu alaihi wasallam لكونه قواه بقوة ثم يفيضها على جميع الموجود أو جميع الوجود sanan manzala aka kwaranyo zuwa ga hadaransa shi kuma sai sakewa dukkan wujudu walaula huwa ba dan shi ba sallallahu alaihi wasallama matsayin ahmadu wa muhammadu kenan walaula huwa ba dan shi ba annabi muhammadu ka gani ahmadu muhammadu mustafa da ahad min Allah shay'an ba wanda ya isa samu fa'idan wani abu daga wajen Allah domin duk wanda yazo ruwa ne zai cika duk wanda yazo ruwa ne zai cika ko wuta ta cika fa za ma'anal hijabiyatun wannan shine ma'anan hijabi nusban lil ifadati wanda aka kafa shi saboda fa'ida hijabi ne amma an kafa shi saboda fa'ida ne yaqulu sallallahu alaihi wasallam anan ne manzo Allah yake fada innama ana qasim ni mai rabo ne wallahu almu'ti innama ana qasim kaga ko mutum baya kaunan Allah zai gane abin da ake nufi ko Allahu huwa almu'ti Allah ne mai bayarwa duk abin da yake zuwa na zuwa ne min hadratillahi wa rasul sallallahu alaihi wasallam huwa alqasim domin shine hijabul azami shine wanda yake raba shine transformer nan da yake raba arzikin da kake samu na harshe eh shine domin yanzu misali ana kawo wuta ban sani ba ni da yake ina da harara ina jin zafi ko ba fanka in an kawo wuta shi kaji kamar ko dan mun saba ne ban sani ba amma zafin sai kaji ya saukaka ko ba fanka ana kawo wuta ana ganewa saboda kawo wutan yana canzawa to ashe wannan ne yake korowa ai alheri ne ga shi nan abubuwa da yawa yashiru sallallahu alaihi wasallam ila anna iqtida'atul ilahiyya yanki yankoki na ubangiji lil qawabil asaliya na muqabalan asali kanat maqsumatun bi hukmil mashi'atir rabbaniya ana raba ta ne da hukunci na mashi'a na rabban ubangiji rabbu laysa li ghayril lahi fiha madkhalun wannan Allah ba shi da mashiga kuma ja'ala subhanahu wata'ala sai Allah ya sanya a annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sa qa'iman lahu fi tawsil tilkal qismi sai Allah ya sanya manzon Allah cikin sadar da wannan rabo mufassilatun ararrabe bi hukmil mashi'ati haka Allah ya so Allah ce kulna wanda muka fada shi iqtida'atul ilahiyya ila arbabiha Allah ya rarraba arzikin ya kai wajen ma'abutansa wayyal qawabil asliya shine muqabalan farko falaysa yuqa sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad baya barwa li shay'in wani abu min al-wujud daga cikin samuwa amran wani al'amari min umurin daga al'amari illa ma aqahul iqtida'atul ilahiyya sai abin da Allah ya bashi wannan shine sigan manufan ma'ana ba wanda yace Allah yana iban na Allah ne ko yana yin abin sa ne duk wanda kaje an ce maka Allah ne yayi manzon Allah ne yayi to ba manzon Allah ne ya bani manzon Allah ne yayi kaza ba wai ana nufin cewa ba annabin bane annabi ne ya baka amma Allah ne manufa Allah ne to kuma ba a cire wannan tsamin dan rashin ladabi a ce a ba yarda annabin ne ba Allah ne baka san shi ba ba wanda ya san shi kowani yaro ma haka in ya tsinci abu a hanya yana ganewa Allah ne ya bashi tuntuwa sai ce Allah ya bani kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza duk an sani wannan ma'arifan tauhidin an san shi amma kawar da asbabu ƙarya ne kuma wannan a ce ba sababi Allah ya maka a'a raina matsayin annabi Muhammadu ne raina matsayin Annabi Muhammad ne. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine ya baka komi daga hannunsa ne. Idan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man fakatu menene hadisi fa ilan tasdi walau bi kalimati tayyiba man sana lakum al-ma'ruf wanda yayi muku aikin alheri wanda ya baku kyauta wanda yayi muku kyauta na alheri fakatu kuma sa godiya to me yasa kuma gashi manzo Allah ne man sana lakum al-ma'ruf fakatu wanda yayi muku aikin alheri kuma sa godiya fa ilan tasdi in ba za ku iya ba fakati uhu walau bi du'ain ku ce Allah ya saka maka da alkhairi to idan ba sabari in ba sabari ai kaga kenan Allah da Allah sai ai kaga akwai asbabu a tsakiya sannan idan ka ce alhamdulillah in kace ka gode bai ma'ana alhamdulillah ne to Allah yana godewa a mataki hudu ne ai alhamdulillah alladhi khalaqa samawati wal ardi sai ta hamidallahu li nafsihi idan bawaye wani abu mai kyau ya aikata wani abu mai kyau sai Allah yayi masa godiya bawan al'amru yarju ilayhi subhanahu wa ta'ala idan bawaye wa bawa kyauta ce nagode ka gode ma bawan da yayi maka kaga daidai yake man sana alakum al-ma'rufa kati uni shima godiyan bawa zuwa ga bawa shima al'amru yarju ilallahi ne la shukrullah kaga ya bada wannan sannan ka godewa Allah dukkan wannan mataki guda hudu duk gaba daya in ka ganshi da ka same shi a haizin godiya ne kullu yarju illallah subhanahu wa ta'ala amma akwai godiyan bawa da bawa akwai godiyan Allah da bawa akwai godiyan Allah da bawa akwai godiyan Allah da zatinsa amma duk gaba kida kullu yarju illallah subhanahu wa ta'ala an sani yana kuma wajen Allah ne yanzu idan a hausance in aka ka maka alheri sai baka nuna godiya ba mu iyaye mu suna nuna mana wannan lokaci in an kai wa mutum alheri a gida bai gode ba sai a ce ka je ka ce ba nan aka aiko ka ba saboda bai godiya ba ma'ana bai tukuici ba sai a ce a je a ce ba nan aka aiko shi ba an yi bata ne zai gane zai fara godiyan zai dinga nuna godiya to duk wannan tarbiya ne na al'umma Allah taimake mu fa bayana laka zai bayyana anna buruzal aba'i min al-haqqi shi bayyanan kyauta daga ubangiji jumlatan wa tafsilan a jumla ne ko tafsilan ne liman uridu zalika da wanda yake nufin haka wa tafsilihi ala arbadi da raba shi ga ma'abutansa wa fi martabatul haqiqatul muhammadiyya duk a cikin kyautan Annabi Muhammad ne haqiqatul muhammadiyya ce take raba yudi li arbabihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bawa duk mai abu ya bashi bi hasbin nasbi gurgudan abin da aka bashi fa hada ma'anal hadis wannan shine ma'anan hadisi innama ana qasimun wallahu al-mu'ti Allah shine mai rabawa anni ne mai rabawa Allah kuma shine mai bayarwa alhamdulillah zamu shiga wayannan hijaban gobe in Allah ya yarda hijabul kibriya'u da hijabul haqiqatul muhammadiyya wannan hasaken guda biyu idan mutun ya lura da wayannan duk gaba ki da shin akwai wani abin da ya fita sabanin hadaran sayyidul wujudi babu akwai kuma abin da ake son mutum ya gane fiye da Annabi Muhammadu saboda haka jawahirul ma'ani ta girmi duk abin da mutum yake zato in dai ba ma abutansa bane jawahirul ma'an ta girmi duk abinda mutum yake zato wanda zai ya dauki abun kawai ya fada abinda ya ga dama wai mutum zai fitar da shi a wani makharaji wanda yake ganin cewa zai iya kama ba irin wayannan malaman bane ba za ka iya ba kai dai jahili ne dandan kirin kake ganin kaman kamalantu Allah ya kiyaye اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى خاتم لما سبق ناصر لك والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مدار العظيم صلاة تملأ الأزل والأبد الزمان ومكان مدروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين